الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رأنا الله دي أشرين دا هدو قوات الشعبان جرمائكي صلى الله عليه وسلم شكرا دود آلاد الالي هدو da 40 da 6 wanda ya muwafaka da 23 ga watan biyu shekara ta 2025 za mu ci gaba da karatu na mustalahul hadith a wannan littafi mai albarka mai suna Misbahur Rawi wallafar al-ustaz Abdullahi Gwandu rahimahullah to wannan darasi shine darasi na 15 da zamu tashi akan al-mudraju baiti na 159 al-sheikh Abdullah yace wa mudrajul matni idha qulta faqat wa asbigu wa unsayhi wa sanad jam'u asanid ala wahidaha ba jam'u asanid bane asanid ba tare da ma'rifa ba sai zamu sai ga tumunta hal jumu ba za ta sarrafa ba jam'u asanid ala wahidaha min ghairi tabyin ikhtilafatin biha ka ayi zambin an abi wa ili an amrin li wasilin ma athnayni qulin aw jam'u matnayni li isnadaini kala tanafasu bi ahdi zaini fi matni la tabagadu adrajahu ibnu abi maryama iz akhrajahu aw jam'u atrafil hadith fi sanad kaj'itu fi wasfis salati mattahat al-sheikh Abdullah rahimahullah ta'ala yace al-mudraju sai nau'in hadisi daga cikin nau'ukan hadisai waɗanda suke mardudai wato waɗanda ba a karɓar su to akwai al-mudraju abin shigarwa wato wani abu da aka shigar cikin wani abu to shine ma'anar al-mudraju a lugha to a istilahi na malamai malaman hadisi suka kasashe gida biyu kamar yadda shi mala ya kawo anan amma a nasu istilahin idan suka ce al-mudraju suna nufin a ɗauko wata kalma a saka wadda bata cikin matani ko lafazin hadisin ma'iki sallallahu alaihi wasallam wato daga cikin marwayta sai wani lokacin da zai bayar da hadisin ga dalibinsa to sai ya ambaci wata kalma ko wata jumla imma fassara ko kuma fitar da dai wani istinbadi haka to su kuma yan baya in suka zo sai su dauka da ita wannan kalma ko wannan jumla da lafazin hadisin kamar ɗaya ne sai ya wahami ya dauka cewa ɗaya ne sai ya ruwaice shi a matsayin cewa dukkan su lafazin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to amma ta haƙiƙi na malaman hadisi shine sai su bi su gano cewa ai lafazi kaza da aka shigar a cikin hadisi kaza to be cikin alfaz din da suka fito daga annabi ko dai lafazin ya fito daga sahabi ko tabi'i ko wani daga cikin marwayata to wannan wani zubin hakan yakan faru ga rawi ko kuma ya zama maganan ma ba tashi bace ta wani ce yazo da ita to shine malam yace al-mudraju abinda ake nufi da al-mudraju to shine bayanin da zai biyo a baya to kawai sai malam ya kassama maka shi a tare da misalan sa ba tare da ya kawo tarifi ba kamar yadda al'adar sa ta gudana a littafin yace wa mudrajul matni to hadisin da yake an shigar masa da wani abu a cikin matani wato shigarwa wanda ta shafi matani lafazin hadisi to wannan shine kasan farko al-idraju fil matni da al-idraju fis sanad to duka malam ya kawo su tare da misalai tare da misalan su a wannan littafi nashi sai ce to daga cikin misalin idraji inda aka yi idraji a matani aka shigar da wata jumla wadda ba daga annabi ta fito ba shine idza qulta faqat wannan yana ishara zuwa ga hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake bada labari yace manzon Allah ya rika hannunsa sai koyar da shi tahiyya lafazin tahiyya da ake yi a sallah at-tahiyyatu lillah kaza 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 har zuwa ƙarshe to daga ƙarshe sai aka ga wani lafazi aka ce idza qulta hadha to faqad qadaita salataka in ka fadi wannan lafazin a tafiya to ka riga ka cika sallarka abinda ya rage kawai yanzu shine sallama sai ka sallame ka tashi sai ka sallame ka tashi to sai malamai suka ce wannan lafazin da aka zo da shi a ƙarshe ko wannan jumla cewa idza qulta hadha faqadi qadaita salataka to ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce iya abinda shi manzo Allah ya faɗa shine wannan lafazin tahiyya to shi Abdullahi dan Mas'ud lokacin da yazo karantar da dalibansa ko wani daga cikin dalibinsa bayan ya koya masa yadda shi ma manzo Allah ya koya masa to sai ya faɗi wannan jumla shi Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce da shi idza qulta hadha yana magana da dalibin sai ya ce to in ka fadi wannan abin da na gaya ma na ji shi daga annabi to faqad qadaita salataka ka cika sallarka idan zaka iya sallamewa zaka iya sallamewa ko yawa to daga cikin wasu marwayata akwai wani rawi da ake kira Zuhairu ibn Muawiya shi da yazo sai ya ruwaice hadisin a matsayin duka matani ɗaya ne sai ya haɗe shi da lafazin tahiyya azatunsa cewa fa idza qulta hadha faqad qadaita salataka shi ma ya fito ne daga manzon Allah kamar annabi ya gaya wa Abdullahi dan Mas'ud to amma da malamai da suka yi bincike sai suka gano cewa ashe ba magana sa bace. Ita wannan riwaya ta zo fi sunan Abi Dawud, al-Imam Abu Dawud ya rawaice hadisin. To sai malamai suka yi bincike irin su al-Imam al-Hakim, irin su al-Imam an-Nawawi, irin su ad-Dharqutni, duka suka bayyana cewa wannan lafazi ba na annabi bane, na Abdullahi dan Mas'ud ne. To sai misali na biyu, yace wa asbigu, shi kuma wannan ishara ne zuwa ga riwaya ta Abu Huraira wadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaice ta a littafin sa Tarihu Baghdada. Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya fada a hadisin, wailul lil aqabi minan nar, wannan shine asalin abin da ya fito daga annabi, cewa azaba ta tabbata ga wasu gabbai na kafafu waɗanda ba a wanke su yadda ya kamata in an zo alwala, ana barin lam'a a kansu. To sai aka samu ƙari, kamin wailul lil aqabi din a farkon matan cewa asbigul wudu'a, ku cika alwala, in kun zo yin alwala ku cika ta, domin wailul lil aqabi minan nar, boni azaba ta tabbata ga duk wata gaba na ambaci aqam ne dugadugai, saboda galiban kafa ita ce aka fi samun matsala a kanta wajen alwala, ba a cika tsayawa a wanke ta yadda ya kamata ba. To ba yana nufin sai iya kafa ba, ya shafi kowace gaba da mutum ya ballama a kanta, to ranar tashin kiyama za a kona ta da wuta, za a kona ta da wuta. To shi wannan lafazin na asbigul wudu'a, wannan jumla din sai malamai suka ce maganar shi Abu Huraira ce, da ya zo ba da hadisin sai wata shimfiɗa wadda take ɗauke da wato bayanin shi matanin. Tunda an ce wailul lil aqabi minan nar, to wace hanya zaka bi ka kauce ma wannan? Shine asbigul wudu'a, ka cika alwala. To sai faɗi wannan a matsayin sharhi ga wailul lil aqabi minan nar. An gane? To da aka zo sai aka samu wasu marwaita guda biyu, akwai wani rawi da ake kira Abu Qatan, wasu suna babtin sa da Abu Qatan, da abokin karatunsa ana kiransa Shababa. To su da suka zo sai suka hargitsa jimlolin wuri daya, suka cakuɗe, sai ya zamo kamar lafazin annabi ne gaba daya. Da suka zo karantar da hadisin sai suka ruwaice shi a riwayarsa, sai suka ruwaice shi a matsayin cewa shi ma asbigul wudu'a yana cikin lafazin da ya fito daga annabi, tun daga shi ma shi ne ma farkon zance, sannan wailul lil aqabi minan nar. To da malamai suka zo sai suka yi ta bincike, sai suka tabbatar da cewa to wannan lafazi wahami ne daga su waɗancan marwaita da suka ruwaice hadisin daga Shu'ba, kuskure suka samu. Ya abin da ya tabbata a shi wannan hadisin na Abu Huraira, to shi ne wailul lil aqabi minan nar. Shi idaraji zai iya yiwa abin da aka ƙara ya zo ta wata hanya tabbatacciya kamar yadda za mu ji nan gaba, amma ta hanyar da aka shigo da shi sai bai zo ba. Saboda haka a nan ba za a karbi hadisin tare da wannan jumlar gaba ɗaya ba, sai dai a mai da shi ga hanyar da ya zo. To shi ne abin da ake so a fahimta a nan. Sai hadisi na uku, shi ne wa unsayaihi, da malam ya ambata shi kuma wannan ishara ne zuwa ga hadisin Busra wa unsayhi wassanad ishara ne zuwa ga hadisin Busra bintu Safwan take cewa annabi ya ce man massa zakarahu wa unsayhi awruf gaihi falyatawadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya shafi al'auran sa ko kuma ƴaƴan marinansa guda biyu ko tsakankanin ƙasan cinyoyin sa to ya saki alwala sai aka samu ƙarin wannan kalma guda biyu au unsa yahi au rufu gaihi sai aka hade aka cusa ta a tsakiyar mata ne an gane sai malamai suka ce lafazin au unsa yahi au rufu gaihi to wannan bai cikin lafazin manzon Allah an gane yawa lafazi ne na urwa shi urwa shine wannan istinbadi tunda annabi ya ambace zakari to sai ya ga cewa ai ƴaƴan marina ma sun shiga na shi annabi man masa zakarahu yace kaga babu ambaton ƴaƴan marina ko babu ambaton tsakankanin kasancin yoyi to sai shi urwa sai ya ƙara waɗannan kalmomin guda daga kansa a matsayin ƙara sharhi ga mi annabi yake nufi da man masa zakarahu to daga cikin marwayta kamar su Abdul Hamid da ya ruwaici hadisin daga Hisham shi sai ya samu wahami da ya zo sai ya ruwaito lafazin gaba ɗaya ba tare da wata ishara wadda ka nuna cewa wannan shine maganar annabi wannan lafazin kuma ba da shi bane da ya zo kawai in zai bada hadisin sai ya ruwaice shi a matsayin man massa zakarahu au unsa yahi au rufu gaihi falyatawadda a matsayin wahami sai malamai suka abun nan gani shi kuma wannan yana cikin sunanud dara al-Qutni shi ya ruwaice wannan hadisin tare da asalin hadisin kaga ya tabbata man massa zakarahu falyatawadda kamar yadda shi ma wancan wailul lil aqab minan nar kaga tabbatacce ne haka shi ma wancan na Abdullahi dan Abbas na koya masa tafiya bal ma mafi yawan ma malamai sun karkata akan shi lafazin tafiyan Abdullahi dan Mas'ud fiye da ma sauran rubuwar sahabbai da suka ruwaito tafiya daga gare shi to anan kaga kenan idraji a matani malai ya kasa shi gida uku kasan farko idraji wani lokaci yakan zamo a ƙarshen matanin hadisi kamar misalin da ya bar na Abdullahi dan Mas'ud wani zubin kuma idraji yakan zamo a farkon matani kamar da ya zo a riwaya Abu Huraira wani zubin kuma idraji yakan zamo tsakiyar matani sai a cusa wata jumla ko wata kalma kamar yadda ya zo a hadisin ita Busra man massa zakarahu falyatawadda to wannan shine abin da ya shafi al-idraju fil matan da kuma misalai guda uku da malai ya kawo to wassanat wawun din na adafi ce akan wa mudrajul matani ai wa mudrajus sanadi shine taqdiri to kuma hadisin da yake amni idraji a sanadi a cusa wani isnadi a cikin wani sanadi ko a dauko wasu ruwatu a cusa su cikin wani isnadi wanda ba sa cikin asalin isnadin to shi ma akwai shi to shine malam ya kawo ta'arifin sai ya ce jam'u asanida ba jam'ul asanida ba haka tafila din za ta kare to al-asani za a cire ma'arifa dama al-mamnu'u min as-sarf to idan an samu ma'arifa yansarif yansarif kuma aka cire masa ma'arifa to sai ya zama mamnu'un min as-sarf to yadda ka'idan wazanin za ta zama jam'u asani da ala wahidiha. To shi kuma idraji asanadi shine hada, wato har hada isnadai daban-daban ala wahidiha, sai a mayar da su a isnadi daya. Ka dauko wancan isnadin, ka dauko wancan sai ka cakuɗa su a wuri daya, sai su zama kamar matsayin isnadi gwaya daya. Alhali yanzu za a tsaya a yi tafsili, kuma isnadai ne daban-daban. Wannan rawi ba a wannan isnadin yake ba, yana wancan isnadin. Min gairi tabayyini ikhtilafatin biha, kuma ba tare da shi da ya zo ba da isnadin ya yi bayanin cewa akwai saɓani a ciki ba, kawai sai ya ja baki ya yi shuru. To ɗan baya in ya zo mai zai ɗauka, kaga isnadi ɗaya ne ko ba haka ba ne? To ina misali shi ne, sai malam ya ce ka ayi zambin an abi wa'ili an amrin liwasilin ma'asnaini ƙurin. Kamar isnadin da yake tukewa zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud, yake cewa ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'zam, shin cikin zunubai gaba ɗaya wani zunubi ne yafi girma? Shine sai Annabi ya ambaci shirka, ya sanya wa Allah kishi. To wannan isnadin, wannan hadisin, to yana da hanyoyi daban-daban. To sai aka samu wasu, sai suka yi wahami, sai suka cakuɗa wasu ruwatu cikin wani isnadi wanda ba sa ciki. Saboda haka isnadai ne guda biyu, an gane? Mafi yawa shi hadisin yana tukewa ne zuwa ga wasil. To shi wasil ɗin nan ya ruwaici hadisin ne daga malaminsa, shine Abu Wa'il, shi kuma Abu Wa'il zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud, wato an Abdullahi bin Mas'ud. To haka isnadin yake shi wasil. Shi kuma wasil wanda ya karbi hadisin daga gare shi shine Sufyanu Sauri, wato an Sufyanu Sauri an wasilin an Abi Wa'ilin an Abdullahi ibn Mas'udin. To sai wasu daga cikin marwaita sai suka yi wahami, sai suka dauko wani isnadin, sai suka cusa a cikin wannan isnadin, da suka tashi ruwaita hadisi, sai suka ruwaice shi an Sufyanu Sauri, an Wasilin, an Mansurin, ko kuma anil A'mash, an Abi Wa'ilin, an Amrin ibn Shurahbil, an Abdullahi ibn Mas'ud. Sai suka shigar da kusan mutum biyu a cikin isnadin sa wanda da babu su. Sai aka yi idrajin wato riwayar Mansur da kuma Al-A'mash a kan tasa, saboda shi wasil a cikin isnadin sa wanda muka ambata a farko, zaka ga babu amrun ibn Shurahbil, babu shi a cikin isnadin sa. Kawai yana dangana hadisin ne zuwa ga Abu Wa'ilin, shi kuma daga Abdullahi dan Mas'ud, shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. To sai malamai suka ce shigowa da Amru ibn Shurahbil ta hanyar shi Mansur ko ta hanyar Al-A'mash, wannan idraji ne, wahami ne da aka samu daga wasu malamai, saboda haka kuskure ne. Isnadi yadda yake daidai shine an Sufyanu Sauri, an Wasilin, an Abi Wa'ilin, an Abdullahi bin Mas'udin, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. ba tare da ambaton Amru ibn Shurahbil ba. To wannan idraji ne a matani. Tare da yazo a wadancan hanyoyin ta hanyar shi Mansur din da Al-Amash da kuma ambaton shi karan kansa Amru da amma shi nashi isnadi wasil babu shi. To sai su daga cikin ruwatu in suka tashi ruwaita hadisin to shi ne sai su cakuda abun wuri daya. To wannan shine to shine ma la yake cewa anan ka ayi zambin kamar misalin hadisin ayu zambin a'zamu shine an abi wa'ilin an amrin liwasilin. To wannan shine asalin isnadi daga wasil ko yawa sannan daga abi wa'ilin to wannan shine idrajin an wasilin an abi wa'ilin an amrin ibn Shurahbil. To wannan shine misalin idrajin da aka yi ga wannan isnadin ma'asnayn qurin tare da hada wasu marwaita guda biyu da aka hada a cikin nasa isnadin shine ko dai Mansur ko Al-A'mash tare da kuma Amru ibn Shurahbil wanda babu su a tashi hanya shi wasil din da ake magana a kansa. To gwamaya rawi guda biyu a cikin nashi isnadi to wannan idraji ne. To sai fuska ta biyu ta al-idraju fi sanad sai ce au jam'u matnaini li isnadaini ko kuma a hada matani guda biyu wanda matanin nan guda biyu ko wannan sai yana da isnadin sa mai zaman kansa ma'ana rawi yana da hadisi guda biyu an gane wannan hadisin matanin sa daban tare da isnadin sa wannan kuma hadisin nashi shi ma matanin daban tare da isnadin sa to amma sai a zo sai a cusa su wuri ɗaya sai a maida su kamar hadisi ɗaya shine bi ahadi zaini ga can ƙarshen baiti sai a zo a hada su da ɗayan wato isnadi da ɗayan isnadi ko kuma da ɗayan matani bi ahadi zaini sai a hada su da ɗayan matanin sai su koma kamar matani ɗaya ma'ana sai a dauko wani matanin sai a hada shi da ɗaya daga cikin wato matanin da yake wurin sa na wani hadisin na daba ina misali kalata na fasu kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo fi matni a cikin matanin la tabagadu ko kar ku yi kiyayya ko yawa la tabagadu menene jumlar guda wala tahasadu wala tadabaru kar ku yi kiyayya wa juna sannan kar ku yi wa junanku hasada ko to wannan shi lafazi ne na Anas ibn Malik an gane shi ke da wannan lafazin. To sai wasu daga cikin marwaita sai suka ƙara lafazin wala tanafasu a cikin hadisinsa amma a riwaya Anas babu wala tanafasu an gane me al-munafasa al-munafasa fa an kace me a kore ba an najisu ba an kace ba wala tanajashu ba wala tanafasu me ba nasa riganga ko wa fi zalika falyatana to ganjina qur'ani yau to wannan shine to shi wannan lafazin yazo ne ta wani hadisin daban shine riwaya Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa iyyakum wazanna ko ko akzabul hadisi to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mi karshe wala tajassasu wala tanafasu to a can wala tanafasu yazo a riwayar Abu Huraira duka hadisan tabbatattu ne an gane ko wannan su fi sahih Bukhari wa Muslim to amma matsalar shine dauko jumlar wala tanafasu a cuta a saka ta cikin hadisin na babu yawa bata zo a ciki to kaga wannan idan raji ne ana in malamai suka zo sai su ce to a wannan lafazin bai tabbata daga annabi ba cewa la tabagadu wala tahasadu wala tanafasu sai su ce to wannan lafazin ba daga annabi yake ba dan ba haka annabi ya faɗa ba sai dai a mayar da shi yadda yake yadda annabin ya faɗe shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la tabagadu wala ta hasadu wala ta dabaru yawa shi kuma lafazin wala ta nafasu sai a ruwaice shi can inda yake wala ta jassasu kada ku zama yan leƙin asiri na mutane kai ba kada aiki kullun ka dinga leƙe leƙen mi mutane ke yi ka je kana yadawa to kar ku yi haka nan irin abin da suke yi su duk inda kurakuran Najeriya suke to wannan da at-tajassus ne ba shi da wani amfani tunda ko kai ba shi zai sa a gyara ba baya da wani kawai dai in zaka yi kai nasiha to abu kaza da kaza da kaza ba daidai bane amma kale ko wasu abubuwa da ake yi da sauransu na kusa kuran shugabanni wannan ba addini bane yahudanci ne sai dai kai nasiha su shugabanni ba a zakul kurakuran su ana yada ma awam wannan dabi'a ce ta al-khawarij da shi'a su suke kokarin duk inda wani shugaba yake da wani kuskure to sai su zakulo shi sai a yada ma mutane to wannan kaga kana koyar da al'umma kin wannan shugaba karshe fitina ta auku a samu fitintinu da bore tun a fara daga zanga-zanga har a fara dokan makami to shi yasa malamai suka ce sai dai a yi musu nasiha in an hango wani abu da suke yi in tsakaninka ne da kai da su to sai ka yi musu sirra in kuma a saman membari ne to sai ka yi umumi an gane yawa kamar suna zalunci misali to kaga ai ba shugaban da yake zalunci ba to in ka zo sai ka yi wa'azi kan illar zalunci umuman sawa'un ga shugaba ko talaka ko malami ko almajiri babba ko karami Allah ya sawaka to waye yayi wannan aika aika shine malam yace adrajahu wanda ya shigar da lafazin la tanafasu shine Ibn Abi Maryam Sa'id ibn Abi Maryam daga cikin marwayat waɗanda suka ruwaice shi wancan hadisin na Anas to sai ya ƙara da lafazin la tanafasu a ciki iz akhrajahu lokacin da ya takharijin hadisin aurensa to sai shi ma kalan sa na uku dan shi ma nau'i uku ne mala yace au jam'u atraf alhadisi fi sanad ko a samu rawi ya harhada wasu bangarori na hadisi fi sanad sai tusa su a cikin sanadi daya to shi ma irin wannan ya kan zo kaji'tu fi wasfi salati matahat kamar hadisin wannan wa'il hadisin wa'il ibn hujr yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayani akan yadda ya karantar da shi yadda ake sallah siffar yadda za a yi sallah annabi ya koya masa kai kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza to daga ƙarshe sai aka samu wata jumla ko cewa shine yace summa ji'tu ko summa ji'tu ma'ana summa ji'tuhum ba'da zalika fi zamanin fihi barrun shadid fara'aytu an-nasa alaihim jullu thiyabi tuharriku aidihim tahta thiyabi to karshe sai aka samu wannan ibarar cewa shi wa'il din yake cewa wai sannan daga baya wata rana ya koma sai ya samu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suna salla amma kuma su lullube da mayafi hannayensu suna motsawa karkashin mayafi to sai malamai suka ce wannan jumlar wahami ce bata zo a wannan isnadi na shi wa'il ibn hujr ba ya abin da ya fada shine siffar yadda yaga annabi yana salla to ita aka ruwaita daga gare shi amma cewa ya same su suna kaza da kaza da kaza to a lokacin sanyi to wannan babu wannan sai suka ce wannan jumlar ta zo ne a wani isnadin daban ta hanyar shi Asim daga Abdul Jabbar ibn Wa'il daga wasu daga cikin sashin iyalansa an Wa'il to shi na shi hadisi daban saboda haka babu sha'ana ta tabbata a wani hadisi to wannan shine to sai mallaci ya ce al-maqalubu wal-munqalibu sai hadisi wanda aka juye shi aka yi kalbin sa da al-maqalubu da al-munqalib duk abu ɗaya ne to kaji ito fi wasfi salati ko matahat ma'ana wannan summa ji'tuhum din nan to bai hadu da isnadin shi wa'il ibn hujr ba shine ma'anan matahat bai samu haduwa ba ma'ana ya zo ne a wata hanya to al-maqalubu wal-munqalibu maqalubunin qaddama man rawahu mu'akharan fi sanadin tarahu to idan an ce al-hadithul maqalubu ko al-munqalibu shine yace in qaddama mu'akharan idan ya gabatar da abin da haƙin sa a jinkirta shi man rawahu shi rawi din da ya ruwaita hadisin sai taqdimi da ta'khiri fi sanadin tarahu to irin wannan zaka ga ya bayyana ma hatta a sanadi sai kaga da mahaifi ko da an dauko shi a aza shi mahallin mahaifi shi ko mahaifi an dauke shi an dora shi a mahallin dan sa ka kalbe murra ibn ka'abin bika'ab ka kalbi murrata ibn ka'abin bika'ab murrata au fil matni wa huwa al munqalib to kamar inda aka yi kalbin murra asalin hadisin murratu ibn ka'ab murra dan ka'ab to sai aka yi kalbin sa sai aka ce a ka'ab ibn murra sai daya koma uba shi murra shi ne da uban shi ne ka'ab to sai gara aka ce a murra din shine ma ka'ab din shine da murra din shine uba to wannan kalbi ne to ka gani ira abinda ake aboku sai a fara gabatar da sunan babanka sannan sunanka yawo to in a riwaya ne ba a karba wannan magana tunda haka an yi kalbi kenan ni har yanzu ban ma san hikimar da tassa ake yin haka ba ban san dalili ba da suke yin haka wadansu saba mashara'a ne ko ya dai to ni dai ban san fa'ida ba sai a bar sunan ka yadda yake to me ambana a mai da gaba baya ba shi da wani ambadi ai aw fil matni kuma wani zubin ma kalbin yakan zo a matni wa hawal munqalib to shi dai malamai dai hawaye suke kira munqalib duk da suna warewa in a isnadi ne sai su kira shi al maqlub a matni su kira shi al munqalib wasu kuma sun ce duk abu ɗaya ne kuma shine abinda da yawa malamai suke ambata to ina kalbi a matni shine yace kamar rawa yunshu ailin nari khalqan bala li jannatil abrari to kamar hadisin nan da ake ruwaituwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ranar tashin kiyama wuta za a yi ta samu ta masu zunubi da masu sabo da kafirai ba ta cika tunda da an sa canyewa take ita wuta ba ta koshi sai Allah subhanahu wata'ala ya dora kafarsa to anan ne za ta ce kat 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 to fa hunalika tamtaliu to wannan shi kadai zai sa sai ta cika an gani ita kuma aljanna ita ma ba ta cika za a yi ta samu ta masu imani ƙarshe dai ba za ta cika ba sai Allah ya saki kagan wasu halittu sai a cika aljanna sai a sa cikin aljanna to haka hadisin yazo saboda haka cewa kaga halitta yazo ne ga aljanna ba ga wuta ba ba ga wuta ba to shine yace kamar rawa kamar wanda ya kalbin sa ya ruwaice shi yace yunshu ailin nari ai wannan kagawar ga wuta za a yi shi Allah zai kage khalqan wasu halittu lin nari domin a cika wuta da su bala mala yace ba haka abin yake ba yunshu din nan li jannatil abrari za a yi shi ne ga aljanna ita kuma wuta abin da yazo ubangiji zai dora kafarsa subhanahu wa ta'ala to amma cikin marwayata sai suka yi kalbi hatta cikin masu da'awa zaka ga suna wannan kuskure to aljanna ita za a halitta ma wasu halittu daban sai a saka a ciki shikenan wa matni hatta ma dara yaminuhu ma tunfiqu shimalu bal shimaluhu haka hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa daga cikin mutum bakwai to akwai wanda yake sadaka to wannan sadakar tashi yakan yi kokari ya boye ta kware wato sadaka ta tadawi ba ta zakka ba hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har sai ya zan hannunsa na hagu ba za ta san ma abinda dama din ta ciyar ba saboda tsananin boyewa to daga cikin marwayata da yazo sai kalbinsa sai ya ruwaito shi da hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu sai ya mayar da mai ciyarwa ita ce hagu an gane wato sai damansa bata san ma abin da hagun shi ke ciyarwa ba alhali a hadisin kuma daman ke ciyarwa ba hagu ba to kaga wannan kalbi ne ishara in za a yi aikin alkhairi to akan ma gabatar da a bangaren dama bangaren hannun dama ko hadisi ne tabbatacce shi ma al-imamu a muslim ya ruwaice shi a babin zakka to wannan kalbi ne in ka tashi sai ka ruwaice shi yadda ya zo sace wa kaf'aluhu mastata'tum munqalib fajtanibuhu mastata'tum fajtanib. To kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa idza amartukum bi shay'in fa'atuhu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu ko mastata'tum. To sai suka ce wai haka annabin ya faɗa cewa a hadisin Abu Huraira inda Tabarani annabi ya ce inna umurce ku da wani abu to ku je mu wannan abu mana ku aikata shi. Wa idza nahaytukum an shay'in inna haneku akan barin wani abu fajtani buhu ku nisance shi mastata'tu. To wannan kalbi ne shi wurin nisanta zunubi, ai ba a cewa ka nisance zunubi gurgurdan ikonka. Don abin da yake akwai wahala a cikin sa, to shine za a ce ka yi shi gurgurdan me iko. To barin zunubi wahala gare ai ba wani aiki bane. To yadda hadisi yake mana haytukum anhu fajtani buhu, duk abin da na hane ku akan sa ku nisance shi. Wama amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tu, abinda kuma na umurce ku da shi to ku aikata shi gurgurdan da kuka samu iko. Saboda haka ayyuka alkhairi to su ne ake gwamayawa da istida'a, dan shi akwai wahala a ciki, saboda aiki ne samar da wani abu ne. Amma ni santa zunubi to ba a maganar wai sai ka samu iko, wai ba za ka bar ƙarya ba sai san da ka samu iko, ba za ka bar zalunci ba sai san da ka samu iko, kaga ba ran da za ka bari kenan. Yawo to ka gani abinda suke faɗa kenan. To wannan duk jahilci ne. ba daidai ba ne. To shine mala yace fajtani, ka nisanci wannan kalbin, ba haka hadisin yake ba. An gani? Fajtani buhu masabatun, ba a gwama ya shi a haka, kalbi ne. Faf'aluhu shi ake hadawa da mastata'tu, aiki alheri. To shine tunda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu, kuma duk inda zaka ga Allah yana cewa a nisanci zunubi to baya mai kaidi da cewa wai in kana da iko. Sai na gaba, in azzanabnu ummi makatumin, in azzanabnu ummi makatumin shrabu hatta bilalan tasma'u munqalibu. To shima ga wannan hadisin da aka yi kalbin sa, yadda hadisin yake annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi wato idan kun ji Bilal yayi kira to ku ci ku sha, saboda shi yana kira ne cikin dare, shi Bilal kenan. Amma in kuka ji Abdullahi ibn Ummi Maktum yayi kira to ku dakatar da cin abinci na sahur, saboda shi baya kira makaho ne sai an ce masa asbahata asbahata. Ai gari ya waye, bana alfijir ya fito. To sai aka yi kalbi anan, wani da ya tashi ruwaitarsa ko maruwaitansa sai ya ce in kuka ji Abdullahi ibn Ummi Maktumin yayi kira to ku ci ku sha. Amma da kun ji Bilal yayi kira to ku daina ci. Sai aka maida anan, Ibn Ummi Maktum din shike kira cikin dare, shi kuma Bilal sai alfijir ya fito, alhali aka san haka ne. Bilal shike kira da daddare, Abdullahi ibn Ummi Maktum shi kuma yana kira in gari ya waye in alfijir ya abunna. To shine mallaka yace idza azzanabu ummi makatu mishrabu mishrabu, idan kuka je wai Ibn Ummi Maktumin yayi kira ishrabu ku ci abincin ku, ku sha abincin na sahur hatta bilalan tasma'u, hatta tasma'u bilalan, sai kun ji Bilal yana kira to wannan munqalibun. Mala yace an juyar da hadisin ne, yadda yake idza azana bilalun fakulu wa sharabu hatta tasma'u ibnu ummi makatumin. To wannan shine kuma za ka yi ta ganin su da kalbin su a cikin wasu littattafai. To kaga in baka sani ba sai ka je kai ta yada hadisa a haka alhali ko ba haka suka zo daga annabi ba sai a samu matsala. To wannan ya daga cikin amfanin ilimi, saboda zai taimake ka ka tantance abin da yake na daidai da kuma na kuskure. Amma in baka karatu sai kaga kullum cikin kurakure kake fadawa, ba yadda zaka yi ka gano abin da yake na daidai. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.